nungiri wuranin goma ala ya sharrin zakin tuzo ala kaman ne an ya adin lankwana.
A cikin wani faifayin sauti da aka jiyo jagoran wani bangare na kungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau da masu bin diddigin al'amura suka hakake cewa huduba ce ta sallar Juma'a. An jiyo Shekau na neman tsari daga Allah mai girma da ɗaukaka bisa irin lugudan wuta da yace sojojin Najeriya suna musu a halin yanzu. A wannan faifayin murya na minti 1 da dakika 22 Abubakar Shekau yayi ta yin addu'o'i inda yace ana cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma, amma gashi sojojin Najeriya suna ta'azzabtar da su, suna son ganin bayan su. Yana mai neman agaji daga Allah mai girma da ɗaukaka, sannan ya nemi a taimaka musu da addu'a. Kana Shekau ya fashe da kuka daga ƙarshe. Na tambayi kakakin rundunar sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa ko me zai ce dangane da wannan faifayin sauti na Abubakar Shekau.
Wannan bidiyo da yake sawa wanda suka san irin yadda bidiyo yake an diba ana ganin misalin gaske shi. Babu abin da zan ce shine mu dai sojan Najeriya da sauran ma'aikata na tsaro wa'anda suke a nan Borno, Yobe da part of Adamawa State inda ake wannan yaƙi na Boko Haram, babu abinda za mu ce sai dai Allah ya ƙara taimakonmu da juriya da ƙwazo mu ga mun ida dalkushe wa'annan 'yan ta'adda.
Kamar da kai dai kun tantance wannan bidiyo din ne?
Ba za mu bata ma lokacinmu ga wani tantance bidiyo ba. Mu dai abinda muka sa gaba shine wannan yaƙi mu ga an ci nasara an kawo ƙarshen shi cikin lokaci kankani.
Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne da ke bincike kan kungiyar ta Boko Haram, kuma na tambaye shi game da sai hancin wannan faifan sauti.
Bayan da wannan sako na shi shugaban kungiyar Jama'atul Alifin Lil Dawati wal Jihad Abubakar Shekau ya hito, mun dan yi bincike. Akwai kuma wayansu wanda suke da fahimtar cewa ya yi shi ne a lokacin kunut, wato ma'ana roƙo ne yake yi ga Allah, yana kuma amfani da irin wannan siffa na roƙo na kuka don ƙasƙantar da kai da niyyar cewa Allah ya saurare shi ya biya musu buƙatar. Lalle bisa ga bincikenmu fahimtar da muke da shi kenan. To amma baya ga haka, idan ka duba a zahiri irin hare-haren da ita rundunar sojan Najeriya take kaiwa, ba shakka ta yi ma ƙungiyarsa illa. Akwai shaidu da ke nuna cewa an kashe komandojinsa da yawa, kuma walwala da yake da shi lalle bai da shi ba kama da ba. Dukkanin alamomi ƙungiyarsa tana cikin wani yanayi, wani hali wadda ta ciga yanayi na ƙunci, kuma ba kunkume ba saboda irin wannan yunkuri da hare-hare da farmaki da ita rundunar sojan Najeriya take kai mata.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.